This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Babu Yakubu Makeri. A sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Kalil Masih Garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya daga bakin Babu Yakubu Makeri.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Asabar, rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta kame masu zanga-zanga da dama tare da harba barkodin tsohuwa domin tarwatsa masu yunkurin yin tattaki zuwa ofisoshin gwamnati a Abuja, babban birnin kasar, a rana ta uku da ake gudanar da zanga-zanga kan matsalar tsadar rayuwa. A jihar Kano da ke arewacin kasar, an harbe akalla mutum guda ta wuya aka garzaya da shi asibiti, kamar yadda shaidu suka bayyana. Akalla mutane 13 ne aka kashe a ranar Alhamis lokacin da zanga-zangar ta rikide zuwa tashin hankali, inji kungiyar Amnesty International tana zargin 'yan sanda da yin amfani da albarusai na kwarai. 'Yan sanda sun faɗa a yau Asabar cewa mutane 7 ne suka mutu a zanga-zangar ta kwanaki 3, amma sun ki ɗaukar alhaki. Kusan mutane 700 ne aka kama yayin zanga-zangar tare da jikata wasu jama'a 'yan sanda tara, inji sanarwar 'yan sandan. 'Yan sanda sun yi kokarin hana masu zanga-zangar shiga manyan biranen kasar domin kaucewa kawo cikas da harkokin kasuwanci da zirga-zirgar ababen hawa. A yau Asabar ne masu zanga-zanga suka taru a wani babban filin wasa da ke Abuja, amma 'yan sanda sun yi amfani da barkonon tsohuwa suka tarwatsa su a lokacin da suka yi yunkurin yin tattaki kan wata babbar hanyar shiga tsakiyar birnin. An kashe akalla mutane 32, kana wasu 63 sun jikata bayan wani hari da kungiyar Al-Shabab ta kai a wani wuri mai cinkoson jama'a na bakin teku a Mogadishu, babban birnin kasar Somalia, da yammacin jiya Juma'a, a cewar kakakin 'yan sandan Somalia Manjo Abdul Fatah Adin Hassan. Harin ya fara ne da misalin karfe 10 na dare agogon yankin, yayin da wani dan kunar bakin wake ya tada bam a wurin shakatawa na gabar tekun mai yawan jama'a da suka je shakatawan dare. Wasu hotunan bidiyo da aka kafe ta yanar gizo daga wurin sun nuna mutane da dama kwankwance, wasu sun mutu, wasu kuma sun samu munanan raunuka. Bayan fashewar farko, wasu 'yan bindigan Al-Shabab su uku sun kai samami a ɗakin cin abinci da nishadi a bakin tekun. Bugu da ƙari, bayan kashe fararen hular, jami'an tsaro da ke wurin sun kashe maharan, a cewar 'yan sanda. Wani ɗan bindiga na hudu ya tarwatsa kansa, a cewar rahoto. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata majiya mai kusanci da kungiyar 'yan bindigan Lebanon ta Hezbollah ta faɗa da yammacin jiya Juma'a cewa Isra'ila ta kai hare-hare akan wani ayarin manyan motoci daga Lebanon zuwa Siriya. Hare-haren Isra'ilan sun auna ayarin motocin dakon man fetur a kan iyakar Siriya da Lebanon ta Haush al-Said Ali, inda wani direban Siriya guda ya jikata. Majiyar tana faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP. Majiyar ta ƙara da cewa waɗannan hare-haren su ne na baya da Isra'ila ta kai a kan iyakar. Cibiyar Rajin Kare Haƙƙin Bil'adama ta Syrian Observatory mai sa ido a kan yaƙi, ita ma ta rawaito hare-haren Isra'ila a cikin Siriya a kusa da iyakarta da Lebanon ba tare da ambata asarar rayuka ba. Kungiyar ta Hezbollah mai samun goyon bayan Iran tana da ƙarfi a ɓangarori biyu na iyakar gabashin Lebanon da Siriya, inda suke marawa gwamnatin shugaba Bashar al-Assad baya. Kungiyar tana musayar wuta da Isra'ila kusan kowane wuni tun lokacin da kawarta ta kasar Palestino Hamas ta kai hari akan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba, lamarin da ya haddasa yaki a Gaza. Sojojin Ukraine sun faɗa yau Asabar cewa sun kai hari a filin jirgin sama na Morozovsk na kasar Rasha da wasu rumbunan mai da dama da ma'ajiyar mai a yankuna uku na kasar Rasha cikin dare. harin da aka kai a filin jirgin sama ya afka ne akan wani ma'ajiyar makamai inda sojojin Rasha suka ajiye bamabamai na sama da sauran kayan yaki, inji rundunar. Dole ne a lalata jirgin saman yakin Rasha a duk inda yake ta kowace hanya mai yiwuwa. Har ila yau yana da kyau a kai farmaki akan filayen jiragen sama na Rasha, kuma muna buƙatar wannan hanyar haɗin gwiwa tare da abokanmu ta hanyar tsaro, in ji shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a wani sako da ya wallafa ta Telegram. A ƙasar Rasha, jami'an ƙasar sun sanar da cewa tankokin yaki a wani ma'ajiyar man fetur da ke gundumar Kamensk da ke yankin Rostov na Rasha sun kama da wuta sakamakon wani hari da aka kai da jirage marasa matuƙa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda, Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA.
Zauren VOA. Wannan shine shiri na ƙarshe daga ƙasar Ghana, kuma za mu tashi ne a inda manyan baƙinmu ke amsa tambayoyi da mahalarta zauren suka yi. Ga malami na gaba zai ambaci sunansa da kansa.
Nagode kwarai kuwa, sunana Ibrahim Usmanu Samandulgu. Ina neman tambaya Alhaji Gado Fusi Ghana Fadama ana Butun Dumso, muka duba kuma under NDC John Dramani Mahama administration na an increase megawatts mu. Kuma John Dramani Mahama ka duba cikin Ghana record, shi ya ba mu 1,140 megawatts ga million light. To na nado dan kwa kufado da bawo miya suka zo, ko one single megawatt ma ba su ba mu ba. Isa izan yau suna ce light mu ya yi stable, alhali muni da kai duka mun san kama muna cikin Dumso har wa yau. Me suka yi game da batun light?
Sunana Alhaji Gadon Fusga na Fadama. In ka tuna wannan lokacin da muke ta kara, kamar ina kashin mu cikin dufu, mutane na mutuwa. Yazo ya fusi ya fito yake kamar ya wani amnuwa manaka dumfe. Wasu kinye na manna sauran kasin su haka yake muna fa. Sai shugabannin mu suna ke kamar don mamma wasu kinye na man sauran kasi ga Naziri na zanne nan tare da suka kina mu. Sai muka zo manyan mu suna na kufa da suka ke no ba batun wani kara megawatt da abubuwa ba. It's about finance. Kudi, kun kinye kudin nan kake sauran kasi, ina za a samu kudi? Batun kudi ne lokacin ka duba Najeriya game da kansu irin basin da suke bin Ghana game da batun gas. Najeriya gas ina zamne inda muka zo mun solve wanga problems duka. Siyasa dan wani ina so san kaman ba lokacin nan batun kudi ne sauran wata shida na na kufado ko a ba mu ya ba ti ba. He's not a president. Ba mu ya ba president bani.
Sunana Alhaji Halidu Abubakar. Ina son tambaye abin ga Alhaji Nazir. Yanzu da mama yazo yayi shekara wurin shida kenan, don ina advice yayi shekara kaman biyu da yankai akan da shi zama president. Izo kuma ya ci zabe shekara fudu ya kara kai. To yanzu da yake so ba mu ga abin da yayi wannan lokaci, ni dai ni ban ga abin da yayi ba, amma yanzu gan da zai zo ga wani ne abu zai zo yi, domin in dai zo at least ya kamata ya cire gwamnatin shi, ya cire ministers kamar wurin shekara daya da sauransu. Sannan kuma bayan shekara biyu kuma ya kamata ana lokacin zuwa zabe. Cikin shekara biyu nan menene jomame zai yi muna cikin wannan shekara biyu?
Alhaji Muhammad Nazir Said, ba abin da John Dramani Mahama zai farko shine yaki da cin hanci da rashawa. Kudin nan da ake shiga kwatakunku, kuna ta yawo, kuna banna, har mutum ya ce wai ai aure goma ai benene, wannan duka shi zai kwace a taimaka wa talakawa. Abin da zai yi farko kenan, in an samu an kwace wa'annan kudin, sai kaga cin gaban Ghana kamar yanda da yake sarauta yayi cin gaba. Kai ka zo ka ce mini yau wai wani vice president ne ba president ba, amma da kai za ka min lissafin John Mahama, ka gwada min lissafi na vice president shi da wanda yayi president, ba ka da wato kai da kanka baka san abin da kake ciki ba kenan. A'a, ka yi min wai shekara cida shekara fudu. Abin da ya bambanta John Dramani Mahama da duk wanda ke sayawa shi ne shekara fudun nan yana da experience, ya taba yin sarauta, ya san yanda ake tafiyar da sarauta. Cikin shekara fudu dan Allah ya so ya yadda zai cika alkawalin da yi. Kuma misali cikin abin da muke ciki, nuna kwarewan shi, kaga da ya fara ya cire party shi, aka cire wato representative of party, aka cire wato wanda za su tsaya muna parliamentarians ya kare ya cire vice president yanzu yana jira zai launch manifesto ba mu yau kuma an bashi tun ba yau ba hawa yau ma vice president kawai bai ya cire ba saboda shi abin da ke gona zai fice sauri yayye abin bai kyauke
assalamu alaikum sunana Lukman Isa na Fadama naji according to laws in Ghana the president in Ghana ya kamata ya cire ministers in shi wasu from parliament da yake partin ku ba ku da representation cikin parliament kuma kanuna cewa NDC da MPP nan duka muyi washe da su saboda ba gaskiya ba adalci da ba kuma in kuka zo because ba ku da representation cikin parliament kun cire ministers cikin wayanga party ina so understand ya za ku yi da wannan lamari so be affect promises in the za kuke so kuma
sunana Alhaji Kamil Husaini Muhammad na jam'iyyar Movement for Change danwa ya tambayan sa na game ga mu ba da parliamentarian kuma in mun zo ya zamu yi don constitution Ghana ya gwada about certain percentage of ministerial appointment yaje parliament kuma mu ma mun san wannan doka kuma mun tunguda mutanen Ghana kuma mu zamu zo mu yi unity government ne unity government ne ana so aga kamun ludin kowa ai ba a gamuwa alalace kuma NDC da MPP akwai na kware cikin su dole in muka zo mun tankade mu ga kamun ludin kowa na wanda ke cikin kuma akwai independent parliamentarians ina fadi yanzu kan mu zo yau mu da kai ba mai fasar mafalkin bebe dan saboda ba ai zabe balla asan suwa ke parliament da za a daime su ba amma mu acquisition mu ne na kan in an fi zabe mun samu independent candidates independent candidates zo mu tankade bo MPP da NDC shi da kanshi ya sani ai duk gana yau sun samu ci zabe don NDC da MPP duka kamar rawan ai gawa ne a je gaba a komo baya ne ba abin da aka samu cikin 16 years zuka yi mulki ba abin da aka samu ciki sai sa mu muke kawo sabon rawa a zo a bi mu da ikon Allah great transformational plan da zama GTP na ya yi aiki kowanne dan kasa ya samu amfani ciki
amma ta koda ka aika na karshe miti
eh zakon zan ba mutanen Ghana ne mutanen Ghana yau yanayin da kasa ke cikin katutu na cin hanci da rashawa da aka gani da na MPP da na NDC don yau an kaji radio station duka da TV station suna challenge ne da dan uwayen su wanne yafi corrupt wace shi yafi corrupt to shi a gwada mu shugaban mu tunda yake da wannan ambition ya zo zama presidential candidate har yau ba wani taba samu wani abu da gare shi don shi ke gwada kiwa kaman ya zo da haske ne tunda Beni sun yi wani sun watsar da party bill an kawo independent presidential candidate ya zo ya win the power yake kai Beni ta ci gaba kowa ya ga irin gine-ginen da ake yin Beni kuma haka za mu kawo da iko Ubangiji assalamu alaikum
sako na nan karshe ne abunda nake so ne ganiyan shi su sani His Excellency Dr. Alhaji Mahmud Bawumia inda ya zama na mabiyin shugaban kasa mai taimakon shugaban kasa vice president kenan cikin wannan position ma ya kokarta ya mana ababe da dama inda ma ya fi lokokin da ma John Dramani Mahama ya ke vice president don saboda abunda nake son fadi yau yan wayen mu da da suka fito arewa suka zo suna azaka in ka je Madina yanzu za commission man na ta ma inviting ka kaki wurin kwana wurin koyon aiki akwai wadanda ma ka zabe su ma za lol kan da ake kira ya lolo ba su singa mun odo dewa ka zo ka ga mata ne make rikira ba su singa suna run da shi siyasa under leadership Bawumia kenan vice kenan ma ya kokarta ma presidency ina so kamun dan wannan ga yafi maganar kasance lokacin da John Mahama yake vice abu guda kada muke so yake muna ya taimaka atamas gidajen da ya gina duka ba su ba su credit ba sun ki amana atamas wa John Mahama in kai kira mutumin NDC duka batun John ne an manta da atamas kuma shi ya aikin nan da dama sunana Alhaji Gadon Fuziga na Fadama
Alhaji Muhammad Nazir Said wato director sadarwar bangaren zango na NDC na farko shine mu kira yan uwayen mu lokacin zabe ya kanna in ka duba wancan zabe mutane 8 da aka kashe wurin 6 cikin su yan uwayen mu ne na zango duka hatsari da ke zuwa na zabe wato kaman mu ne ake sa wa target akan haka nan zamu ikiran jama'a duka baki daya mu tashi tsayin daka mu kiyaye kanmu kada irwan gabu ya kara faruwa. Bayan haka nan alkawari na jandamani Muhammad kaman yanda ya saba cikawa, in Allah ya so ya yadda zai cika wannan alkawarin sa. Akan haka nan dukkan mu baki daya kaman yanda muka saba yi, mu tattara baki daya mu jefa ba jandamani Muhammad Kuriya, jandamani Muhammad da NDC su komo su share mu na awaye.
Masha Allah, baki daya muna muku godiya da wannan lokaci da kuka samar mana, muka zo muka yi wannan mahawara muka tattauna da ku, ko kuma waɗanda kuka zo kuka tsaya kuka saurara, kuma muna muku godiya. A nan zan dasa aya a cikin shirin na Zaurin VOA, sai wani karon nene na Ridwanullah Mukhtar Abbas ke cewa a huta lafiya.
Madalla Ridwan Mukhtar Abbas, muna godiya kwarai da gaske. A yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona Wamai Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin, Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya.
A gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za ku iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com, ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Sauraronku, assalamu alaikum, barkanku da saki saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. To an ce magana a bakin mai ita tafi dadi, don haka tambaya ma a bakin mai ita tafi asali. Saboda haka ga ta bakin wakilin mai martaba Sarkin Kwanni Proje Kaura.
Assalamu alaikum BOE Hausa Radio Murya Amerika. Sunana Jahwa Sarkin Yaki, wakilin mai martaba Sarkin Kwanni Proje Kaura. Tambaya ta ta hadin gwiwa tsakanin ya da ni da Muhammad Onzu birnin Kwanni da Malam Musa Ladan birnin Kwanni. Miya alakat birnin Kwanni da birnin Kabi? Ina son ku bani labarin wannan alakat. Sai na ji gare ku, ni ne Jahwa Sarkin Yaki, wakilin mai martaba na Proje Kaura. Sai na ji ta gare ku. Assalamu alaikum murya Amerika BOA Hausa.
Idan su Jafa Sarkin Yaki, wakilin mai martaba Sarkin Kwanni, da Muhammad Mu'azz birnin Kwanni, da Malam Musa Ladan birnin Kwanni suna tare da mu, ga wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Muni Barma da ansar da ya samo daga Farfesan Tarihi Jibo Hammani na Jami'ar Abdul Mumuni ta Yamai game da alakar birnin Kwanni na Niger da birnin Kebbi na Najeriya, wanda ya ce:
To bismillahirrahmanirrahim, da wannan tambaya tana da ma'ana, saboda abun da ya shafi alaka da Kwanni da Kabi da yawa koma cin kwana ba su san shi ba. Na je Kwanni yau kamar da shekara 40, na yi bincike tsakanin abun gafa da sarki da dagarka, inda akwai sarkin tsafin Kwanni lokacin nan sunan shi Abdul Karim, yanzu ya rasu amma yana da magaji. To lokacin nan na dauko wasu abubuwa haka dai, dan saboda na yi sa'a na tarda na samu wasu tsofi a banga Kwannawa wa'inda kuma suna da dangantaka da sarauta, kuma wa'inda sun kai matsayin samari lokacin da Nasaru suka shigo Kwanni. Kenan suna nan suna yara, amma dai sun ga lokacin da aka yi yaƙi nan na abokinan, suna cikin yanayi na gargajiya game da to da sun yi hira, kuma da wasu abubuwa da na samu cikin takardu lokacin da nake, don saboda ni fagen ilimina shi ne ƙasar Adar da ƙasar Abzin. To shi kuma ƙasar Abzin ka san yadda take Niger, in kana binciken tarihin ta tilas ka taɓo tarihin Borno, tarihin Songoi, tarihin Katsina, tarihin Kano, tarihin kabi duka ya haɗu suke baka kenan cikin abubuwan na samu kenan cikin karance-karance da nake yi. To abinda na samu daga ƙonni ƙonnawa ƴan uwan kabawa ne kuma sarauta guda ce saboda shi sarkin kabi na farko Kanta Muhammad Kanta wanda an san shi ya shahara wurin yaƙi da martaba cikin iko da cikin yaƙi duk ya shahara sosai cikin tarihi ko da yake ba a ambata sunan shi kwarai amma babban sarki ne irin wanda da kyar kake samun kamar shi. To shi da ya tafi tare da askiya lokacin nan kabi tana cikin daular Songoi kasar Hausa ce amma tana cikin daular Songoi ya je tare da askiya Muhammad sarkin Songoi da rundunoni na kabi suka biya ta'adar suka je agada suka yi mallaji ƙasa shekara guda sannan suka fito da suka fito daga can wurin da an kawo inda za su rabuwa da mayakan kabi da mayakan dandi wato mayakan Niger nan wajen su Tilibiri da Tiradin da Niamey da Bongo duka. To lokacin da za su rabuwa sai mutanen kabi suka ce mayakan kabi suka ce to muna so a ba mu rabonmu na ganima sai shi hakimin dandi ba dandi ta yanzu ba dandi kenan daga gaya har zuwa gawo duk dandi ce sai ce a sarki ba zai jin daɗi ba in kun ce sai an ba ku bari in ya tashi ba ku ya ba ku sai Kanta cikin baradan kabawa sai ya zo ya ce musu to ga abin da hakimi ya ce ma sai suka ce a su ba sai raba can an raba sai hasuma ta shiga har aka kai ga batakashi yaƙi tsakaninsu sai mutanen kabi sun ka buwaye mutanen Songoi suka koma kabi sai Kanta ce to yanzu za a balle ya balle cikin shekara ta 1516 sai suka balle sai ce shi ne sarkin kabi. To kaga mafarin sarkin kabi kenan sarautar kabi Kanta cikin shekara ta 1561 ya mutu wannan kana samun shi cikin tarihin Sudan na ƙarni na 17 da aka rubuta gawo don saboda alaƙa kabi da gawo tana da ƙarfi lokacin nan da sun ka da ya rasu sai ɗan shi Ahmad ya ce shi aka ce zai kama abin nan ragamar sarauta sai ƙanan shi Kanna sai ya ce shi ma yana son sarauta amma sai Ahmad aka ɗauki Ahmad wannan yana rubuce ma da aka ɗauki Ahmad to sai Kanna shi kuma ya fushi da duk mutanen shi wanda ke biye da shi sai suka hito daga kabi to su ne mafarin sarautar ƙonni kenan sarautar ƙonni daga kabi take. To ban sani ba sunan ƙonni daga Kanna yake ko ba da Kanna yake wannan Allahu alim ni ban san wannan ba amma dai na san Kanna shi ne ya fara sarautar ƙonni kuma wanda suka bani tarihin baka tsofi ne amma babu wani gajiya ga ƙwaƙwalwarsa ko kaɗan suka ce in ka je kabi in ba ƙonni ya je kabi sai a ce mishi ka zo gida kenan ita ƙonni da kabi sai a ce gida guda ne sarautar ƙonni da sarautar kabi abinda duka ɗan uwa ne tunda kakansu guda da Kanna ƙanan Ahmad ne Ahmad ɗan Kanta Kanna ɗan Kanta. To kaga alaƙa ta farko.
To ya yanayin dangantaka ya kasance a wancan lokaci tsakanin ita birnin kabin da sauran masarautu?
Mutane ba su sani ba akwai kabi akwai riƙon kabi da ƙonni da arewa wagata ta Niger da Adar dukkan su sun taba zama karkashin sarautar Kabi, su ne ake kira rikon Kabi. To amma dada ba rikon irin wanga na tura ne ba na Daniya shek ana kamar kana bukatar sarki an kawo maka hari sai sarki ya taimako ka, in kuma sarki zai yi wurin yaki kai kuma tilasa ne ka aika mutane uramuni, kuma shekara duka ko so ɗaya ko so biyu za ka zo ka kai gaisuwa. Kaga kaji ko Hausawa ce suka gaisuwa ba su ci haraji ba. Gaisuwa ce haraji ne, kamar wani haraji ne yake kai, amma gaisuwa ce ka zo kai gaida sarki shikenan ka ba shi wani abu. To lokacin da Shehu Dan Hudiya ya zo ya taso daga Dagel ya zo nan wajen Kwanni Gudu don saboda yana akwai barazana daga sarkin Gobir, sai shi Shu'aibu ɗan Galadima ɗan sarkin da aka kashe sai je haɗa kai da Shehu Dan Hudiya, sai goyi bayan Shehu Dan Hudiya. Shi kuma shi lokacin nan yaƙi ya tashi da Gobir, Shehu Dan Hudiya sai suka yi yaƙi, sai suka ci yaƙi na farko. Da suka ci yaƙi na farko sai Shehu Dan Hudiya ya naɗa shi Amir sarkin Kwanni, sarkin Kwanni Amir, amirun sarkin Musulmi, don saboda cikin shekara ta 1804 mutane sun haɗu da Hausawa, Zabarmawa, Zamfarawa, suka haɗu da wasu Hilani, suka haɗu suka ce ma Shehu yanzu kai ne sarkinmu, don ka Amir al-Mu'minin sarkin Musulmi. In abun nan akwai littafai da yawa da suka sannu-sannu kaɗan ne suke sa a cikin abin da ya shafi kama wannan lokacin da abin da ya shafi Kwanni. Amma in ka duba littafin da ake kira Rawdatul Afkar, Al-Akhbar Al-Bilad Hausiya, wanda Abdulkadir Antafa, Abdulkadir Al-Mustafa wanda ake aka fi sani da sunan Antafa, jikan Shehu Dan Hudiya, ya yi wani littafi mai ɗan karamin abin da amfani ga tarihinmu. To nan kana ganin an rubuta shi cikin shekara 1825, nan ana ambatowar amagawa abubuwan da sun ka faru. Haka kazalika za ka samu kila cikin abin ga Infaqul Maisur fi Tarikh Bilad Tukrur, wanda Muhammad Bello ya rubuta tun bai zan sarki ba shekara 1812. Su da biyu nan suna da muhimmanci da za ka samu abubuwa da yawa ciki wanda ke da amfani cikin tarihin wannan yanki namu.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan alaƙar bandin Kwanni na Nijar da kuma birnin Kebbi na Najeriya. Yanzu a madadin wanda ke ansa mana tambayoyin Profesan Tarihi Jibo Hammani na Jami'ar Abdul Mumuni ta Yamai da wakilin muryar Amurka a Yamai Salamun Muni Barma da furduzanmu da kuma injiniyanmu, ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
A gaida Ibrahim Garba, masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu ne yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da Fiona Wamai da ta ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.